yan dan bindiga suka shigo yankin gaba daya suka kwashe shanayen da ke wuraren nan kwashen suka tsara sun kai sun kusan 1000 gala da cikuba to dama akwai an sa yan sanda daga can suka taro su kenan a nan suka yi arin gama da yan sanda a wuraren kasan cikuba din dan suka harbi yan sanda sun kashe mobile police guda daya suka same shi a kai daya yanzu sun ji mishi ciwo to yan sanda guda biyu amma sun samu sun tsere ba a same su ba.
Shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Shiruru wanda a halin yanzu yake cikin wani takun saka da kansilolinsa Honorable Suleiman Cikuba ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
But I'm still waiting to see yanda the question that problem na network can Cikuba nan dai sun kira da zunda suna daji wanda suke daji cewa ina jin kuma kukan bindigogi a lokacin da suke changing fire da su mobile police da vigilante da su barayi din amma har yanzu muna jira mu ji full detail
amma mun samu bayanin kamar sun kashe maratan sanda guda
akwai labarin haka har da magana wayan ji mobile police guda daya
a can karamar hukumar Rafi ma maharan sun kai irin wannan harin a garin Rigo da almurin ranar Talatan nan kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi ƙarin bayani.
Yanzu haka a Rugo suna nan yanzu haka maganan gada muke sun kori mutane yanzu haka sun kama mutane a Rugo a garin Rugo sun wuce da mutanen yanzu haka.
Mutum nawa kenan?
Sun kai 5.
A lokacin da na tuntuɓi kakakin ƴan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan hare-hare ya ce in ba shi lokaci zai waiwaye ni idan ya kammala bincike. Kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Amma a wani taron manema labarai a ranar Litinin din nan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna kokarin fatattakar yan bindigar da suka addabi jihar Niger.
Muna da miyagu da yawa wanda ba su son zaman lafiya ba tare da dogon bayani ba abin da ya dace mu yi ba za mu yi gaddama ba za mu yi abu za mu yi muna nan kuma muna kan yi.
Fata dai Allah ya kawo saukin wannan al'amari ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.